All right, this is Blue Skies, soprano part. Again. Ba da ba da 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 ba da ba da ba da ba da ba da ba da da ba da 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 ya da ya 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 da ba da ba da da ba da 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 ba da da ya da. Four.